tried it on my own. I tried to stand alone. Amana kasa, Karifina ya kasa. Imbanda kai, waza itayani. Ubaze kai, kai kadai. I give you my heart, my mind, my body and soul. Ubaze kai. Bazan ki ya komai ba ya Yesu sai tare da kai. Bazan ki ya komai ba ya Yesu sai tare da kai. Na ba ka komai na ba ka ba ki
my trust, for my soul has found a rest in you. You lead me through the path of righteousness, for your name's sake. I give myself away, none of me and all of you. In you I live and have my being, only you can show me the way to go. Give my all to you.
Bazan ki ya komai ba
ya Yesu,
ya Yesu
sai
tare da
kai. Bazan ki ya komai ba
ya komai ba
ya Yesu,
ya Yesu
sai tare da kai.
The help of God, I can go anywhere with the help of God. I can do anything with the help of God. You're living inside of me. You're giving me strength, you're giving me power. Oh, oh, oh. Hey.